أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني ga wani takaitaccen bayani kan wato karatu, kan yadda ake bincike ko karatu kan waɗansu abubuwa masu muhimmanci, wato yadda ake karatun kalima a matsayin ta kalima ɗaya, tunda karatu yana farawa ne da kalima ɗaya. To sannan sai mu zo zuwa yadda ake karatun jumla. Jumla wato kalimomin da suke iya bada ma'ana kenan a matsayin jumla, fiye da kalima ɗaya zuwa abin da yayi sama. An gane ko? Sai kuma karatu kan mas'ala, mas'ala ta ilimi, wadda kenan ita ko ta shafi kalimomi, ta shafi jumloli, ta shafi nassoshi, yadda ake karatu kansu, domin ilimi ya ginu ne akan waɗannan abubuwa. To saboda muhimmancin su, nake ganin ya kamata a ce mun ɗan yi bayani kansu. Sai abu na huɗu na ƙarshe, yadda ake karatun nassi a matsayin nassi. Yawwa, to wannan shine abin da nake so in yi bayani akan sa a gurguje, gurgudon wato irin ikon da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu. Na farko sai mu koma kan karatu kalima. Kalima wato sun ce ta samo asali ne daga al-kalam, shine rauni, domin al-kalamu daga rauni ne, ma'ana tasiri suke nufi, yadda rauni yake tasiri ga mutun, haka ne kalima take masa tasiri ya ji wata magana. In an ce mata al-lafzu, ana kiranta al-lafzu ko al-lafzatu daga abinda anka furtona. Asalin lafzu shine ya jefa abu. Ina fata ana fahimta ta. Ko kuma al-mufrad, ana kiranta wato kalima ta mufrad, kalima ɗaiɗaikun kalima. To abin da ya kamata mu gane, al-Qur'ani daga kalimomi, in anka haɗa harufa za a samu kalima ɗaiɗaiɗe, ko hadisi, ko ma wani irin karatu za a yi. To ita kaliman nan tana buƙatar a yi karatu kanta. In an ka yi karatu kanta aka ƙare, to sannan a haɗa jumla, sannan ita ko jumla a yi karatunta, sannan a kai ga nassi, sannan shi kuma nassin a yi karatunsa. To idan ba mu fahimci wannan ba, to kun ga za a iya samun matsaloli masu yawa. To karatunmu zai kasance kamar haka. Za mu fara da kalima ɗaya. Yanzu idan muka samu kalima, muna iya bincike kanta ta fuskar ilmomi daban-daban. Ina fata an fahimce ni. Karatu wanda ya shafi wato ilimin nahau, misali a Larabci ko grammar ko grammar, wato shi ilimin nahau yana kura ne da yadda kalima kamata a faɗe ta cikin jumla, wasalin da ya kamata ta ɗauka, ko fatha ko kasra, ko dhamma ko sukuni. Misali wasali sama, mai jin Hausa shine fatha, wasali kasa shine kasra, ruhu'a kuma ita ce dhamma kenan, daga ar-raf'u ne ɗaukakawa, sai kuma sukuni wanda suke cewa al-jazmu ko kuma ɗauri. To wani bi ya kamata ta ɗauka? Ya kamata kalimomin al-Qur'ani duka suna da nahau. To ya kamata mu san ma'anar su ta fuskar na, wato wasali da suke ɗauka ta fuskar nahau. Shi yasa wanda bai karanta ilimin nahau ba, littafin da bai da wasali bai iya karanta shi. Abu na biyu, sai cikin ilimin sarfu, mu san wazanin kalima. Misali ko wani fi'ili da sunan shi da ismul fa'il, kaga in nice zahaba, ya zamanto ala wazni fa'ala, yadhhabu ala wazni yaf'alu, zahibun ala wazni fa'il. An gane ko? To yanzu misali in mun ka dauki madhhubun bihi kenan maf'ulun bihi, haka ne ake wazanin su. Madhhabu shi ke zamanto maf'alu, madhhubina maf'ulina, madhhubuna, an gane ko? Maf'uluna, zahibuna fa'iluna, zahibina fa'ilina. To kalima ta ilmu sarfa a san wazaninta, yadda ake auna ta, in an shafe wani abu a san an shafe shi, wanda babi ne mai yawa. To sannan kuma sai a san shin wannan kalima ɗaya ne ko ko da yawa ne. Kaga yanzu in an ce albabu, kofa ɗaya, abwabu jami'i, da yadda ake nisbanta danganta abu zuwa ga abu. To wannan duk cikin ilmu sarf, wani lokaci zaka iske in baka san ma'anar kalima ba, kaga akwai matsala. Yanzu an ka ce ilah, abin bauta, ilahiyun, abin da an ka danganta zuwa ga abin bauta, kaga nisba kenan. To rashin sanin irin wannan zai cuta ma ɗalibi wajen ma tantance kalimar ita karan kanta. To in mun ka kare da wannan, sai mu zo cikin ilimin nahwu har yanzu ana kasa kalma gida uku misali ko ta zamanto ismun suna sunan nan mun fade shi yana izamantuwa daya yana izamantuwa biyu yana izamantuwa jam'i yanzu kaga in mun ka ce albabu kofa mufrad ne in mun ka ce albabani cikin hali na raf'a ko ko albabaini cikin hali wato abin nan na nasba da kuma wato jarra kenan ga masu shin ilmin nahwu guda biyu in an ka ce al abwabu kofofi masu yawa to ya kamata ka san abu guda ake nufi koko biyu koko uku ko abin dan jam'i yana daukar daga uku har zuwa abin da yake sama duk da yake wasu malamai sun ce jam'i yana farawa ne daga biyu mas'ala ce ta usulul fiqh ba sai mun tsaya ba mun tsawaita bayani kanta anan to dan haka ilmin nahwu sai ya zo suna ya ce maka wannan suna misali ana iya sanin shi ko ilmus sarf ma a ce maka guda ne ko biyu ko uku don saboda da ilmin nahwu da ilmus sarf suna shiga cikin juna a wani lokaci to sai kuma ya zamanto koko in ba ismun kalima ko ta zamanto fi'il in an ce fi'il shine fi'ili wato aiki in nace zahaba ma'ana ya tafi kina abin da ya riga ya wuce ne yazhabu yana tafiya kaga tanan zan iya sanin yana ga tafiya ta fuskar wazanin sa ko kuma zai tafi zuwa gaba in nace izhab tafi nayi umurni to kaga yanzu ta fuskar mufrad na an yi karatun shi cikin ilmin nahwu da kuma ilmus sarf ina fata an fahimci ni sai al harfu harafi harafi shi bai shiga cikin ilmus sarf domin ba a wazanin sa amma ana son a san ma'anar sa a cikin ilmin nahwu in an ce ila zuwa ga kaza fi cikin sa to haruffan nan a cikin ilmin nahwu suna da karatu shin harafi ne mai sawa ayi jarra misali fi kitabillahi ko ko harafi ne wanda yake bai sa ayi nas wanda yake sawa ba ayin jarra ayi wani abu a san wannan harafin na uku na harufa to kuma ma'ana nawa harafin yake dauka misali littafin mughni al-labib an kutub al-a'rib na ibn hisham al-ansari yana koya maka kasan harafi kaza yana daukan ma'ana kaza sai ka iske min a ce harful jarri sai ayi shuru to tana daukan ma'ana fiye da 10 nawa ka sani kuma nan yanzu cikin nassan da muke ciki wanne ne ake nufi kaga wannan matsala ce da dalibai suke cikin ta wanda zai shafi fiqh ya shafi ahkam ya shafi tafsiri misali yanzu min tana daukan ma'ana fiye da 10 to yanzu misali min wato a aqidar shi a usu sahabbai ba musulmai bane musamman suna iya cewa mafi yawancin sahabbai ma sun kafirta wala iyazu billah sai su ce maka ai Allah ya ce wa adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azima to minhum sashin su an kace to in baka san min tana daukan ma'ana fiye da 10 ba kaga sai a samu matsala a wagga min li bayanil jinsi ci tana nuna dukkan su domin inda Allah ya ce fajtanibur rijsa min al-awthani kuni sanci abin kazamta an gane ko ku zamci kazamta min al-awthani daga gumaka a ba daga gumaka ba nan hiya al-awthani dukkan gumaka domin wani dukkan gumki babu gumkin da za a bauta ma face an yi shirka kuma kazamta ce ma'anawiya wanda ba a gani kenan wanda a cikin zuciya to kaga rashin sanin harafi yana daukan ma'anoni daban-daban kaga wannan matsala ne to kenan kalima ita kadai ana iya mata karatun ta kafin a hada ta da waɗansu ta shiga cikin jumla wannan kuma cikin ilimi kowane ilimi kamar yanzu ilimin balaga yana karatun kalima ta fuskar misali kalimar nan tana da sauki a halshi ko ko bata da sauki a halshi don a san fasaha sannan kalimar nan a ta yi kama da wata ce an ka bada ma'anarta misali kalima sai ta zo da dan ta yi kishiya da wata ne an ka bata wato kusanci da ita amma ba don ma'anarta haka nan bane misali Allah ya ce fa mani itada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma atada alaikum duk wanda ya muku ta'addanci ku musu ta'addanci to amma ai abinda ake nufi a mayar da martani wajza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha sakamakon mummuna tamkarta amma an nufin a'a wato sakamako ai an ce sakamakon abu ai zaka karbi haƙin kare amma sai karbin haƙin ka kuma ai ba abu ne wanda yake mummuna to ya cikin ilimin balaga da cikin ilimin nahwu da cikin ilimin sarf sai ka karanci kalima to in ka karanci kalima a cikin wannan zaka iya zuwa cikin tafsiri to a yanzu a larabce cikin mu'jam in an ka ce mu'jam wato cikin kamus na larabci wannan kalimar shin menene suka faɗa game da wazaninta kuma menene tarihinta shin ta larabci ce ko ko ba ta larabci ba ce ko ta an kai kalima mu'arraba in an ce mu'arraba wanda canda larabawa su amfani da ita daga baya aka sa ta cikin larabci ta koma larabci wanda akwai bincike cikin ulumul qur'an da kuma majami'ul lughawiyya majma majlisin ne na lugha na duniya suna karatu kan wannan to bayan wannan sai ka karanci kalima min haythu taraduf in an ce at-taraduf daga radifa ne shine abin da yazo bayan wani abu qul asa an yakuna radifa lakum ba'dhu alladhi tasta'jilun to abinda ake nufi da shi a ilimi at-taraduf shine a ce kalima biyu suna bada ma'ana daya wanda shi ma shi na daga cikin abinda ake a banga. Kaga yanzu wasu sai su ce misali, in an ka ce al-asadu zaki, in an ka ce ad-dirgham ana nufin kuma zaki. To sannan an ka ce al-layth ana nufin zaki. To kaga kalmomi ne wanda zaka ce a larabci kalima guda wato sun hadu sun bada wato abin nan kalmomi daban-daban sun hadu sun bada ma'ana guda, duk da yake akwai sabani tsakankanin malamai suna ganin babu, sai an samu bambanci. Wato in an ka ce saura sifofi ne, misali an ka ce as-saifu takobi, in an ka ce al-muhannadu wasu ka ce takobi, wasu ka ce a'a ba duk takobi ba, takobin da aka yi da karfin da ya fito daga kasar Hindu, shi yasa ake kiransa India kenan al-muhannad. Wasu sun ce babu taraduf, amma malamai sun ce akwai shi, sai dai wasu sun ce dan kadan ne, wasu kuma sun ce suna da yawa. To kaga shin wagga kalma tana da mutaradif ko ba ta da mutaradif? Zahaba ya tafi, masha ya tafi. To sa'a kuma yas'a, yayi aiki ko yayi tafiya? To sai sun suka ce akwai bambanci tsakanin zahaba da kuma sa'a, domin shi zahaba tana nufin yayi tafiya, amma yas'a tana nufin yana tafiya cikin nishadi. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a, kaga waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a a cikin suratu wato abin nan Yasin, sannan kuma waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a a cikin suratul qasas, an gabatar da rajulun a cikin suratul qasas ga masu hadda alqur'ani. Kaga yas'a nan an yi tafiya cikin nishadi, shi yasa sai ka karanta al-furuq al-lughawiyya ka gane bambanci tsakankanin su. Bayan wannan in kana karatun mufrad sai ka zo ga abin da ake kira ad-diddiyya. Ad-diddiyya shine kalma wadda take ba da kishiyoyin juna. Yanzu misali kalma ce guda amma sai ta ba da ma'ana biyu. Misali in mun ka dauka qasata yaqsitu, in nace qasata yaqsitu yayi adalci, sannan kuma in nace qasata yaqsitu yayi zalunci, in nace al-ghabir shine abin da zai zo, in nace al-ghabir kuma abin da ya wuce. Kaga kishiyoyin juna ne, ina fata ana fahimta ta. Shine in an ka ce qasata an gane ko, an ka ce yaqsitu an gane ko, wato qasata yaqsitu haka ne asalin fi'ilin shi ana masa kasra. To in an ka ce qasatan aka yi masinun fata ana nufin yayi adalci, amma in an ka ce qasata yaqsitu an ka ce qasatan an gane ko, an kai masinun sukuni kuma an kai maqamun qafun fatha qusutan ya koma kuma zalunci. To kaga kalma ce guda da take bada ma'ana guda, shi yasa an ka ce alqasatu ana nufin zalunci. Wa amma alqasituna fa kanu li jahannama hataba, in an ka ce alqistu ana nufin adalci. Wa nad'u almawazin alqista li yawm alqiyamati fala tudlamu nafsun shay'a, in an ka ce alqistu kuma ana nufin turaren wuta. To bayan wannan kuma sai kai karatun kalma ta fuskar abinda ake kira at-taslis. At-taslis, at-taslis shine kalma tana da wasali guda uku daban-daban, fatha da kasra da damma, kamar yadda duk ba da wannan misali. To shi wannan ilmul musallasatul lughawiyya Imam Qutrub yana da littafi a cikin wannan, Imam Ibn Malik yana da littafi alfiya cikin ilmul musallasatul lughawiyya, wanda kuma an yi sharh littafin, yana da sharha kuma Sheikh Abdul Latif Shuwairif na kasar Libya a cikin littafin shi at-tadribatul lughawiyya na hudu ya kawo wannan. To shi wannan al-musallasatul lughawiyya kala biyu ne, akwai wanda ma'ana ba ta canzawa shi da ake kira muttahidul ma'na, akwai wanda ma'ana tana canzawa mukhtaliful ma'na, wanda ma'ana tana canzawa. To kaga in baka san su ba, in babu wasaliya zaka fassara. Yanzu in nace yawmul arbi'a nima al-hamza fatha ranar laraba, in nace yawmul irbi'a ranar laraba kuma nayi ma al-hamza kasra, in nace yawmul urbi'a nayi ma al-hamza dhamma, kuma duk abu guda yake nufi. Amma in nace al-qasatu zalumci, wa amma al-qasituna fa kanu li jahannama hataba, in nace al-qistu nima qafun kasra ba fatha ba ya koma kuma adalci. Wa nad'u al-mawazin al-qista li yawm al-qiyamati fala tudlamu nafsun shay'a, in nace al-qistu kuma ina rufin turaren wuta wanda ake sawa na hayaki kenan. To kun ga at-taslis yana da kyau mutun ya karanta kalma ta wannan fage, kalma guda zaka yi mata karatu a cikin abin nan, kafin ka sata cikin jumla ka kalli abin da yake gabanta, ka kalli abin da yake bayanta, ka san yadda zaka yi ka tantance ma'anar da wannan kalmar take dauka a cikin nassin da ta zo, ko alqur'ani ko sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ko kuma cikin ilimin fiqh, ko cikin ilimin adab, ko ma a cikin wani ilimi ne. To wannan ɗaya ne daga cikin hanyoyin da ake bi kan karatu kan kalma, a bincike ta ilimin nahwu, a bincike ta ilimin sarfu, a bincike ta ilimin balaga, a bincike ta cikin kamus, an gane ko, a bincike ta ta fuskar kuma ilimin usulul fiqh, a ga wace ma'ana take bayarwa. ina fatan ana fahimta ta dan ta fuskar dalala abinda suke kira ad-dalala shi ad-dalala kinnan abu ne wanda yake ana karatun shi a cikin lugha ana karatun shi a cikin usulul fiqi amma zamu bada shi a gurguje saboda bayani da muke so mu yi a gurguje kalima ta ad-dalala ita musallasul lughawi ce muttahidul ma'ana sai a ce ad-dalalatu ko a ce ad-dilalatu ko a ce ad-dulalatu an gane ko ad-dirasa ad-dilaliya wadda ake yi wadda take nuna ma'anar abinda kalima take duka madlulul kalima abinda kalima ma'anar kalima kenan ko mafadul kalima wannan na dai kenan to dilala kinnan a cikin yaren larabci zaka ana cewa akwai dilalatul mutabaqa akwai dilalatul istilzam akwai dilalatul tadammun dilalatul tadammun to ya zamu yi mu fahimce su yanzu a wannan kaso na farko kenan kafin mu je kashi na biyu in an ka ce dilalatul mutabaqa shine abinda kalima take bayarwa na ma'ana 100% ba tare da an kara ko an rage ba wannan ana kiran shi wato dilala ta wato abin nan yanzu misali in nuce kalima ta Allahu Allahu mutabaqa abin take basuwa shine wanda ya cancanta abota masa ko abin bauta Allah subhanahu wataala ka ganin shine abin da take basuwa to amma yanzu in muna son mu ce to shi sunan Allah nan ah to ai yastalzimu shay'an ya lazimci sai an samu wani abu shine cewa dole ne a samu ubangiji wanda ya halitta sannan kuma yatadammanu in an ce ya kumshi shine at-tadammun ya kumshi cewa in dai misali yanzu tunda mun ka ce Allahu shine abin bauta sannan mun ka ce yastalzimu ya lazimci cewa misali akwai shi tunda bai yiwa a ce akwai ubangiji kuma babu shi to sannan kuma yan akwai halittu to halittun nan ya tadammun shine ya halicce su don ba mu yan halitta in ba Allah ba to duk sunayen Allah in ka dauka kana in samu duk kalimar da ka dauka in baka annaba za ka samu irin waɗannan dilalatu guda uku suna tafiya tare da su ina fata an fahimce ni misalin sunayen Allah guda biyu al-hayyu da al-qayyum in an ka ce al-hayyu rayayye al-qayyum wanda yake tsayayye akan al'amura komai shi yake tafiyar da shi ah to in an ka ce al-qayyum mai tafiyar da al'amura wannan shine dilalatul mutabaqa to in ku an ka ce mai shi ke tafiyar da al'amura to yastalzimu ya ladimci cewa al-hayyu rayayyina domin bai yiwa a tafiyar da al'amura babu rai to kuma yatadammanu ya kumshi ma'anoni daban-daban ma'ana duk halittun da akwai shine ke tafiyar da al'amura su kaga kenan fassarar da zai dauka ta ma'ana tana da yawa domin al'amura Allah dai sai iyakar su wadanda ake tafiyar da su wallahu ta'ala a'lam to wannan ta fuskar kenan lafazi dilala kenan to sai dilala wadda yake take da alaka da nasu zamu bar ta sai mun zo wajen karatun nasu shi wadda abinda nasu yake bayarwa dilala guda uku da malaman usulul fiqh suka bayanin su dilalatul iqtida da kuma dilalatul ishara da dilalatul ima'i wat tanbih cikin karatun nasu shi zamu yi bayanin wannan to ƴan uwa musulmi wannan shine abinda ya shahi kan kalima in kana son kai karatu kan kalima ka san nau'in ta ta fuskar nahwu da sarfu da balaga da ilimin tafsiri da ilimin usulul fiqh kafin ka zo ka ce zaka fassara wannan kalima kuma ka kalli abin da yake gabanta ka kalli abin da yake bayanta wanda in mun zo cikin wato ilimin jumla bayani kan jumla zamu yi bayani akan wannan insha Allah rabbul alamin sai abin da ya shafi ilimin tafsiri ko ilimin hadisi wani lokaci zaka iske qira'at sun bambanta sai ka karanta kalima ka san qira'o'in ya ake taujihin su qira'o'i sun zo daban-daban misali maliki yawmiddin da maliki yawmiddin kaga in an ce maliki yawmiddin mamallaki ranar sakamako maliki yawmiddin mai mulki ranar sakamako Allah shine mai mulki ranar sakamako kuma shine mamallaki ranar sakamako babu matsala kaga ta fuska qira'at in ta hadisi ne sai ka karanta misali ka tattara hadisan ka tabbatar da ingancin su sai ka tattara da lafuzzan su misali zaka iske wani hadisi yazo da wani lafazi yazo da wani lafazi to in duk sun inganta shin guda ne manzo sallallahu alaihi wa sallam ya fadi ko ku ya fadi su a wurare daban-daban da lafuzza daban-daban kuma ya zamu iya fitar da fahimta kamar hadisin da yazo wa ma fatakum fa'atimmu wa ma fatakum faqdu duk abin da ya kubce muku daga sallah fa'atimmu ku cika wata riwaya ta zo faqdu ko ramka to waɗansu malamai suka tafi cewa a'a sai suka rinjayar da cewa riwaya ta fa'atimmu kamar ita ce wadda take ba ita ce aka faɗa ba ma'ana sun kai tarjihi abinda ake kira tarjihi rinjayar da wata riwaya akan wata wasu suka ce a'a da faqdu da fa'atimmu duka ma'anar su daya domin alqada wani lokaci ana nufin aikata abu cikin lokacin sa fa idza qadaytum manasikakum idan kuka kare aikin haji ma'ana kuka yi shi ba wai ana nufin kun karamka ba fa idza qadaytum as-salata idan kuka kare sallah ba ana nufin idan kuka ramka sallah ba wadansu daga cikin malamai suka ce a'a kawai a dauke su kowanne daga cikin su ya inganta wasu busulin jayi suwa ba suka ce fa atimmu ku cika kenan in ka cika sallah yayi in ka iske liman yayi raka'a biyu kenan su sauran in ya sallame cikawa zaka yi wasu suka ce a faqdu ramkawa zaka yi wannan gissa shine ake kira mas'alatul bina'i wal qada' a cikin ilimin wato fiqhu a wajen sallah idan yanzu misali zan ba da misali daya sallar isha'i ka zo ka iske liman yayi raka'a biyu to sai kai raka'a biyu tare ce sai ka sallame to an ce fa atimmu cikawa zaka yi to kenan raka'a biyu na karshe a asirci zaka yi su idan aka ce faqdu ramkawa mun dauki fasar wadanda suka ce ramkawa ba wai ka aikata ba kinan sai ya zama to a bayyana zaka yi su kuma sura da fatiha kuma wannan dukkan wanda kai malamai sun tafi cewa ya inganta in ka karanta fiqhul muqaran zaka ga wannan ko da cikin littafin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid na ibn rushd kaddiba zaka ga wannan wato bayani to wannan ɗan uwa kenan abin da ya shafi karatun mufrad ne kalima a matsayinta ta kalima daya sai ka fahimce ta da kyau kafin a sata wato cikin wato jumla to abu wanda zamu je gaba sai dirasatul jumal jumla kenan yanzu an wuce kalima daya an hada kalimomi to ita jumlan nan yana da kyau dalibin ilimi ya santa ya san ma'anar da ta kumsa kuma ya kalli siyaki gabanta da bayanta ya san ma'anar su kafin ya je yayi bayani domin dukkan nasoshi sun hadu ne akan jumloli ko wani irin nasu ko annasi ne na alqur'ani ko na hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan zan dan bada misalai don saboda mu fahimce shi jumla ana karatunta ta fuskar wato ilimin nahwu ne domin shi ilimin sarf yana kula ne da kalima da wazaninta da yadda ake auna ta baya kula da kalimar jumla amma ilimin nahwu da ilimin balaga suna karatun jumla da kuma ilimi na tafsiri da ilimi na usulul fiqh suna karatun jumla kina yanzu zamu hara ne da ilimi na nahwu da yake bayani kan wato jumla da yadda ya dauke ta da yadda ake i'rabinta da kuma irin ma'anar da za ta iya bayarwa tantance shi yana taimaka ma dalibin ilimi wajen sanin ma'anar jumla sannan ya fassara nassi kada ya je yayi banna a cikin nassi ɗan uwa idan muka duba jumloli malamai na wato nahwu sun kasa jumloli gida biyu akwai jumloli da ake kira al-jumal allati laha mahallun min al-i'rab da kuma al-jumal allati la mahalla laha min al-i'rab jumlar da cikin i'rabi ba ta da matsayi da wadda take da matsayi cikin i'rabi da wadda ba ta da matsayi cikin i'rabi to bari mu dauka misali waɗanda suke ba su da wuri a cikin i'rabi daga cikin jumlolin da ba su da matsayi a cikin i'rabi akwai abin da suke kira al-jumla al-ibtida'iyya jumla wadda aka fara magana da ita a wajen i'rabi ita ba ta da matsayi an gane ko sun ka ce wahiya allati yabda'u biha al-kalam ita ce ake fara magana wato ake fara magana da ita sawa'an ko sawa'un kanat ismiyatan aw fi'liyatan kinan sawa'un ya kamata a ce kanat ismiyatan aw fi'liyatan ko jumla ce ismiya wadda take farawa da suna an gane ko in ta fara da suna ko fi'li yazo bayan ta ko suna yazo bayan ta dai aw fi'liya ko da ta fara da fi'li ina fata an fahimce ni yace to tusalu abin nan tusalu ma'anan mustaqillan bi dhatihi wato tana sadar da ma'ana an gane ko tusilu ma'anan mustaqillan bi dhatihi tana sadar da ma'ana wanda yake yana matsayin shi kadai mustaqillan wanda yake tabbatacce shi kadai an gane ko ma'ana mai zaman karan kansa to wannan ita tana matsayin jumla ibtida'iyya an fara magana da ita tana da ma'ana amma wajen i'rabi la mahalla laha min al-i'rab jumla ta biyu wadda bata da matsayi a cikin li'irabi ko i'rabi sai al-jumla al-musta'nifa ko al-musta'nafa jumla wadda aka kira jumla isti'nafiyya ma'ana an fara magana amma ita tana da tata ma'ana ta daban suka ce hiya allati ta'ti ba'da jumlatin ukhra ita ce jumla da tazo bayan wata jumla lakinnaha munqati'atun anha sai dai ta yanke daga wannan jumla misali in ka ce ahmad musafirun ahmadu yana balaguro ko yana akan balaguro azunnu ina zato to kalima ta azunnu tana matsayin jumla isti'nafiyya to ita ma wannan tana da ma'ana amma la mahalla laha min al-i'rab jumla ta gaba sai jumla mu'tarida daga i'tirad ne shine abin da ya gitta sun kace hiya allati tafsilu baina amrayni mutarabitaini ita ce wadda take rarrabawa tsakanin abubuwa guda biyu saboda sabubba daban-daban misali muna da fi'ili muna da fa'ili to ana iya samun jumla an gane ko yanzu in kace zahaba sai kace azunnu sai kace ahmadu kaga zahaba ya tafi azunnu amma zato nake yi ahmadu to asalin zahaba ahmadu ne azunnu to jumla i'tiradiyya sai ka gittata to tana daukan ma'anoni daban-daban kuma tana zakkuwa saboda dalilai daban-daban to amma a tsarin ilimin nahwu sai a ce la mahalla laha min al-i'rabi jumla ta hudu sai jumla jawabul qasmi jumla ta wato kamar a ce tana sakamakon rantsuwa ko amsa ce ta rantsuwa to wannan yace sun kace wahiyyar lati yuradu ta'kidu ha bil qasmi ana son a karfafa da rantsuwa da ita wallahi misali la af'alanna wallahi kace na rantsi da Allah ai uqsimu billahi asalin magana to la adru sanna sai a ce jumla ce jawabul qasmi amma la mahalla laha min al-i'rab tana da ma'ana amma bata da matsayi a cikin al-i'rabi sai jumla ta biyar wadda bata da matsayi a cikin i'rabi jumlatu al-jumlatu al-waqi'atu jawaban li shartin ghayra jazim jumla wadda ta zo tana matsayin jawabi ga sharadi wanda ghayru jazim bayyin jazma ma'ana bai daurewa domin akwai sharadi mai daurewa wanda kuma malaman nahwu sun san da wannan sai ka ce law najahtu kafa'tuka law najahtu da daina in dai a ce da na ci jarabawa kafa'tuka zan baka kyauta ma'ana zan baka wani tukuici to kaga shi kafa'tuka jawabi ne na sharti amma bai jazma domin law bata daga cikin harufan da ke jazma to sai a ce wannan jumla jawabu sharti ghayru jazim la mahalla laha min al-i'rab tana da ma'ana amma bata da matsayi a cikin i'rabi sai jumla ta shida jumlatu sila jumla wadda take silatul mawsul kamar alladhi da allati da allahi abin da ake kira asma'ul mawsulat asma'ul mawsul waɗanda su kuma jumlar da za ta zo bayansu ko da ta zamanto ismiya suna ne ko fi'ili ba ta la mahalla laha min al-i'rab misali innal ladhina kafaru kaga alladhina wato suna ne ismul mawsul to kafaru wannan silatul mawsul ce to wannan ana kiranta la mahalla laha min al-i'rab duk da yake wato abin nan jumla ce da ta zo bayan alladhi ko alladhina ko allahi ko allati dai dukkan su ana kiransu jumlatu sila la mahalla laha min al-i'rab tana da ma'ana amma bata da matsayi a cikin al-i'rabi to sai al-jumlatu tabi'a li jumlatin la mahalla laha min al-i'rab jumlar da ta zo bayan jumlar da bata da matsayi cikin al-i'rabi to idan ma bata da matsayi cikin al-i'rabi misali innal ladhina kafaru wa saddu an sabilillahi kaga alladhina nan ismul mawsul ne kafaru jumla ce da ta zo sila to wa saddu an sabilillahi sai an kai aqafin ta akan jumla ta kafaru to tunda ita waccan kafaru bata da matsayi a cikin al-i'rabi to wanda ta zo ma bayan ta in an yi aqafin ta dukkan su matsayin la mahalla laha min al-i'rab haka suke cewa jumla ta gaba sai jumla tafsiriyya jumla wadda ta zo tafassara wani abu ma'ana ita matsayin fassara wanada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan kaga wanada ashabul jannati inji Allah yan aljanna sun yi kira ashaban nari sun kira yan wuta an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan hakika mun samu abinda ubangijin mu ne alƙawari tabbace gaskiya ne to kaga wannan jumla ta an qad wajadna ma wa'adna rabbuna haqqan tana matsayin jumla tafsiriyya domin ta fassara kiran da ƴan aljanna suka yi ma ƴan wuta to a wajen i'rabi sai a ce jumla tafsiriyya ake kiranta la mahalla laha wato min al-i'rab to wannan shine wato abinda malamai suka yi bayani a matsayin cewa waɗannan jumlolin waɗanda ba su da matsayi a cikin i'rabi wanda kuma yana da kyau ɗalibin ilimi ya san irin waɗannan jumlolin domin idan ya san su lokacin nan zai iya gane nassi da kyau kuma ya yi fassara da kyau da za ta dacewa. ‘Yan uwa sai abu na gaba cikin nau’uka na jumloli wanda ake bayani kansu wato jumloli aljumalu wato allati laha mahallu min al-i'rab jumlolin da su a i'rabi suna da wuri to na farko aljumlatu alwaqi'atu khabaran jumla wadda ta zo matsayin ba da labari to wannan ana abin nan in an ce jumla wadda ta zo ta ba da labari to tana matsayin wato kinan khabar za ta dauki matsayin mufrad yanzu in nace muhammadun jalisun muhammadu yana zamne shi wannan jalisun ba jumla bane an gane ko shi na matsayin mufrad to shine khabar to in jumla ce anka kawo anka ce muhammadun huwal jalisu to huwa shi na matsayin mubtada jalisun huwa jalisun muhammadun huwa jalisun to jalisun kina shi na matsayin khabar to wannan jumla gaba ɗaya sai a dauke ta khabar ce ta muhammad ina fata an fahimci ni kuma ko khabaru inna ne ko khabaru kana ne duka dai sai a kirata jumlatu fi mahallin raf'i khabar in kuma khabaru inna ne fi mahallin raf'i khabaru inna in kuma kana ce fi mahallin nasbi khabar wato kana ina fata an fahimci ni kana muhammadun yaqra'ul qur'an kaga in kace kana shi muhammadun shine ismu kana yaqra'u wannan jumla gaba dai yaqra'ul qur'an tana matsayin khabar fi mahallin nasbi khabar kana inda ce inna muhammadan yaqra'ul qur'an shi muhammadan da yake na da fatha in bayan kana ne da zamma misali da akhawatuha yan uwansu ita inna duk abin da a dan uwanta in suna ne in yazo bayan shi nasaba yake dauka fatha tayi ko fatha zamu ce inna muhammadan misali ko ya dauki fatha to in kuma kana ce kana muhammadun da sauran yan uwanta to inna muhammadan yaqra'ul qur'an to kalima ta muhammad ita ce ismu inna yaqra'ul qur'an kuma khabaru inna sai dai nan fi mahalli arraf'i domin sunan da yazo bayan inna da khabar kinta raf'a kamata ya dauka inna muhammadan jalisun kana muhammadun kuma sai a ce jalisan to wannan jumla laha mahallu min al-i'rab sai al-jumlatu al-waqi'a maf'ulun bihi jumla wadda ta zamanto matsayin maf'ulun bihi in ce qala al-muallim malan yace to duk magana da za ta zo bayan ta in kalima dubu ne tana matsayin wato fi mahallin nasbi maf'ulun bihi maqul al-qawli kina al-qur'ani gaba ɗaya din sa duka maf'ulun bihi na qala Allahu Allah yace to tun daga Fatiha har zuwa Nasi ko mu ce tun daga Baqara har Nasi duka shi matsayin maf'ulun bihi ne maganar da Allah subhanahu wataala ya ce fada dan mu gane da ake i'rabin jumloli jumla ta gaba allati laha mahallu min al-i'rab wadda tana da matsayi a cikin i'rabi sai al-jumlatu al-waqi'atu halan jumla wadda take matsayin hali ana fassara ta da matsayin halin da ake ciki to wannan jumla wato tana da bukatar sharadi guda biyu na farko ya zamanto sunan da ta zo da shi wato matsayin wanda a dauke da halin ya zamanto ma'arifa ne ma'ana in an ce ma'arifa suna wanda ba na kira ba kamar yanzu in nace ar-rajul yana matsayin ma'arifa in nace rajulun yana matsayin nakira to ya zamanto yana da alif wal lam ko ya zamanto alam ne misali an gane ko sunaye dai wadanda suke suna matsayin ma'arifa to in nace jaa ar-rajulu yadhaku to ar-rajulu fa'il ne kuma yana matsayin ma'arifa to yadhaku sai zamanto wannan jumla tana matsayin hali haka i'rabinta an gane ko to wannan shine abinda ake fada sannan kuma ya zamanto akwai dhamiri na halin a cikin wannan jumla din wanda yake kuma zuwa gare shi shine sharadin ta na biyu jaa ar-rajulu yadhaku kaga ar-rajulu ma'arifa ne kuma yadhaku asalin shi akwai huwa yadhaku huwa ko mun kaddara shi ko kuma mun bayyana shi dai dhamiri ne wanda yake kuma zuwa ga shi wannan sahibul hal kamar yadda malamai suka yi bayani wallahu ta'ala alam jumla ta gaba sai al-jumlatul waqi'atu sifa sifa jumla wadda ake kiranta ita tana matsayin sifa ba hali ba ita ko sifa jumla ta zo bayan suna wanda yake na kira wanda bai da alif wal lam in ce jaa rajulun yadhaku to rajulun yana matsayin fa'ili kuma na kira ne bai da alif wal lam to yadhaku wannan jumla ana i'rabinta a matsayin sifa kenan kuma ita ma tana da sharadi guda biyu ya zamanto wato ta zo bayan suna wanda yake na kira bai da alif wal lam sai a kira ta sifa domin in bayan mai alif wal lam ne hal ake kiranta sannan kuma ya zamanto akwai dhamiri wanda yake yana koma zuwa ga wannan na kira kin don a kira ta sifa kenan jaa rajulun yadhaku ay yadhaku hiya ko jaat imra'atun tadhaku tadhaku hiya dhamiri ya koma zuwa gare ta to wannan kenan jumla ta gaba wadda tana da matsayi cikin i'rabi al-jumlatu allati taqa'u mudafan ilayhi jumla wadda ake matsayin tana da idafa ma'ana in za a yi i'rabin ta ana matsayin za a danganta ta ne zuwa ga wani abu ita ko wannan jumla ce wadda galibi take zakkuwa bayan wato adh-dhuruf ya an ce dhuruf ko mu mu ce ma take zuwa bayan dhuruf ba galiban ba ma'ana take zuwa bayan abin da yake nuna wato lokaci ko kuma wuri shine adh-dharfu nan ba wancan dhurfu bana envelope ko envelope wanda ake sanyawa kamar jumlar ta zo bayan idza misali idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah to wannan ja'aka al-munafiquna jumla ce wadda bayan an ƙara i'rabin ta sai a ce fi mahallil jarri ay idafa ita fa ta zuwa ga idza misali kamar mata da ayyana da ainama da anna da kaifa da kaifama to dukkan jumlolin da suka zo bayan su ana i'rabin su a matsayin jumla ta idafa zuwa ga adh-dharf kamar yadda malamai suka yi wato bayani to jumla ta gaba wadda tana da matsayi a cikin i'rabi sai jumla wadda take alwaqi'a jawaban li shartin jazim jumla ce wadda ta zo bayan sharadi wanda yake ana masa jazma an gane ko domin akwai wanda ba a yi masa jazma mun ba da misalin shi law najahtu lakafa'tuka, to shi law bai daga cikin harufan da jawabin shartin shi ke masa jazma. To amma misali jumlar da ta zo misali bayan abin da shi yana yi ma abu jazma, kamar misali in, kaga in tazhab azhab, in ka tafi ina tafiya, to tazhab shine wato fi'ilin sharti, jawabu sharti kuma shine azhab, sai kai mishi sukuni. To wannan jumla ta azhab ana kiranta wato jumla ce ta abin nan, za a kira ta jumla ce kamar fi mahallil jazmi abin nan, li'annaha waqa'at jawaban li shartin jazim, kamar wurin da ake jazma ne take, domin tana matsayin fi'ili ne wanda kamata wato a abin nan ai mata jazma koda suna ne yanzu. Kamar yanzu misali in kace misali inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bari mu bada misali da Alqur'ani, man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha, duk wanda yazo da abu mai kyau yana da 10 wanda za a limka mishi. To falahu kaga ba suna bane, ba fi'ili bane, jumla ce, kenan ashru amsalha lahu ne an kai taqdimu al-mubtada wal khabar. To in kai i'rabinta ashru amsalha shine mubtada, lahu shine khabar na wannan, kenan mustaqirrun lahu ko ka'inun lahu, to sai ka kaddara shi a matsayin wato wannan jumla fi mahallil jazmi li shartin jazim. Shartin jazim mun ba da misalin in da sunayen sharadi irin su, da kuma misali man, ko kuma idha alfujaiya fa idha hiya hayyatun tas'a, an gane ko? To wannan zaka iske wannan jumla kin ana i'rabin ta ita wadda tazo ta jawabin idha alfujaiya. To ɗan uwa musulmi, abu na gaba wanda ya kamata mu gane cikin jumloli waɗanda suke suna da mahalli a cikin al-i'rab, sai al-jumla al-ma'tufa ala jumlatin laha mahallun min al-i'rab, jumlar da anka dora ta anka hada ta da jumlar da tana da matsayi a cikin i'rabi, to duka tana da matsayi a cikin al-i'rabi. Yanzu misali in nace qala al-ustadhu, ustadhu ya ce zahaba muhammad, muhammad ya tafi, wa nama sai ya bacci, wastayqadha ya tashi daga bacci, to duk waɗannan jumlolin da an kai atafi akan waccan jumla, tunda waccan tana matsayin maf'ulun bihi, qala al-ustadhu, ustadhu ya ce zahaba muhammad, muhammad ya tafi, to wannan jumla tana matsayin maqulul qawli maf'ulun bihi, to wa nama kuma sai ya bacci, wastayqadha ya tashi daga bacci, wa akala ya ci, wa shariba ya sha, wa qara'a ya karatu, dukkan waɗannan jumlolin atafi na an kai akan waccan jumla wadda take tana matsayin maf'ulun bihi, to su ma suna matsayin wato maf'ulun bihi kenan, wato abin nan laha mahallun min al-i'rab. To waɗannan su ne jumloli waɗanda yadda ake kasa jumla ko ayi i'rabinta. In ka san ma'anar jumla, to nan ne kuma za ka san matsayinta, ka san i'rabinta, ka san ma'anarta. In ba haka ba, to kai baka fahimci ma'anar jumla ba, balle ma ka zo ka fassara ta, ka bada ma'anar da ake bukata gare ta. Ina fatan ƴan uwa dai sun fahimci gwargwadon bayani. Abin da yasa ni wannan bayani, saboda da yawa daga cikin dalibai sun san yadda ake i'rabin mufrad, kalima daya, tunda su wasali yana bayyana akan su. Amma ita jumla galibi zaka iske ba kowa sai da ake i'rabin ta ba, shi ko tafsirin alqur'ani ba zaka iske ya ginu ne akan sanin jumla da ma'anarta da abin da yake gabanta da abin da yake bayanta da me ake son a ce da ita, wanda zamu zo bayani akan wannan, zamu zo bayani akan wannan musamman tafsiri na at-tahrir wa at-tanwir na Ibn Ashur, ya kula da wannan kwarai da gaske wajen kula da jumla da ma'anar da take dauka, domin wannan zai taimaka kwarai da gaske wajen tafsirin alqur'ani mai girma kuma da fahimtar sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kafin mu je karshen wannan bayani abin da ya shafi jumloli, sai sanin nau'ukan jumla zan yi bita kadan. Jumla wadda ba ta da matsayi cikin i'rabi mun ka ce ga su, jumla wadda ake kira al-jumla al-ibtida'iyya, da kuma jumla al-isti'nafiyya, da jumla jawabul qasami, da jumla jawabul shart ghairu jazim, da jumlatu sila ko ta asma'ul mawsulat ko asma'ul mawsul, da jumla al-mu'tarida, da al-jumla at-tabi'a lillati la mahalla laha min al-i'rab, da al-jumla at-tafsiriyya. Jumla kuma da take da matsayi a cikin i'rabi al-jumlatul waqi'atu khabaran, ko khabarul mubtada, ko khabaru kana, ko khabaru inna, ko kuma al-jumla wadda take ta biyu al-jumlatul waqi'a maf'ulan bihi, ta uku al-jumlatul waqi'a halan, kuma ya zamanto ta zo bayan ma'rifa, kuma sahibul hal akwai damiri dake kuma zuwa gare shi cikin wannan jumla. Sai al-jumlatul waqi'a sifa ita ce wato ta gaba ta hudu kenan, shi ko ya zamanto ta zo bayan suna nakira wanda bai da alif wal lam, kuma akwai damiri wanda yake kuma zuwa ga wannan nakira din cikin wannan jumla. Sai al-jumlatul lati taqa'u mudafan ilayhi, an gane ko ita ce jumla ta biyar wadda take komawa wato wadda in ta zo bayan zarfu zamani ko zarfu makan sai al jumlatul waqi'a jawaban li shartin jazim muqtarinun bil fa kuma ya zamanto jawabu shartin jazim kuma tana da fa'un fa'un ta shiga ciki kenan in fa'un bata shiga ba kenan la mahallal hamil al irab mu mance mun fadi wannan ba sannan jumla ta karshe ita ce jumla al ma'tufa ala jumlatil laha mahallun min al irab dukkan alqur'ani dan ka dauke shi dukkan hadisi in ka dauke su irin waɗannan abubuwa zaka iske jumloli ne aka hada waɗannan sushin suka zo da su idan mutum bai fahimci wannan ba ɗan uwana ana iya samun matsaloli gabe da bayani abin da ya shafi jumloli shine sai aljumla ta fuskar ilimin balaga da kuma ilimin nahwu aljumla alkhabariyya da aljumla alinsha'iyya ana hada kakkasa jumla ta wannan fuska kuma jumla alkhabariyya jumla ta bada labari na an kalli labari ake basuwa ko jumla ce ismiya ko fi'iliya wannan ba shi ake hankalta ba labari ake bayarwa inda ce zahaba muhammad na bada labarin muhammad ya tafi inda ce muhammadun zahibun muhammadun ya tafi an gane ko to wannan na bada labari ne to yadda ake bambanta su da jumla insha'iyya da jumla khabariyya ita jumla khabariyya tunda labari aka bayar ana iya gaskata ta ana iya ƙaryata ta ita ko jumla insha'iyya ba iya cewa ƙarya ne ko gaskiya ne kamar misali jumla istifhamiyya inda ce hal jaa muhammad shin muhammad ya zo misali ne bayar to ai baka iya cewa ƙarya ne kake yi ko gaskiya kake yi amma inda ce maka jaa muhammad muhammad ya zo ko lam ya'ti muhammad muhammad bai zo ba to jumla ce khabariyya domin kana iya gaskata ne ko ƙaryata ne to wannan shine ake bambantawa tsakankanin su to ya kamata jumlar da zaka tazo cikin alqur'ani ko hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallam shin ka san jumla ce khabariyya ko insha'iyya ina fata an fahimce ni to sannan kuma ka san jumla ce ismiyya ko fi'iliyya wanda jumla ismiyya wanda ta fara da suna tana nuna tabbatuwar abu muhammadun jalisun tana nuna yana nan tabbaci a zauni amma in ce jalasa muhammad ita jumla fi'iliyya tana nuna in fi'ili madhi na tana nuna ya zauna yajlisu muhammad muhammad yana zaunawa koko sai zamana zuwa gaba ijlis ya muhammad ka zamana ya kai muhammad kenan jumla ismiyya tana nuna tabbatuwar abu jumla fi'iliyya kuma tana nuna abu ya faru to kaga rashin bambantawa tsakankanin su wannan yana kawuwar matsala sai kuma aljumla almanfiyya da aljumla thabita aljumla almanfiyya jumla wanda anka kore inda ce lam ya'ti muhammad muhammad bai zo ba na kore zuwan shi to ana kiranta almanfiyya wanda aka kore inda ce jaa muhammad aljumla thabita an gane ko ko jumlatul isbat ta tabbatarwa kinan na tabbatar da zuwan shi to kaga wannan duk qur'ani in ka dauke shi zaka iya samun jumla ce ko khabariyya ko insha'iyya ko manfiyya ce ko thabita shi ko wancan abin da ya shafi ilmin nahwu sai ka duba gani a wani wuri ne za a sata domin ta bada ma'anar da ake bukata to ƴan uwa musulmi waɗannan abubuwa ne masu muhimmanci ta fuskar fahimtar wato alqur'ani mai girma da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam da shari'a da kuma shi kanshi karan kansa larabci abu na ƙarshe wanda zan yi bayani akan sa abin da ya shafi jumla shine wani lokaci jumla sai ta zo amma tana daukar wata ma'ana wadda ba asalin abin da anka gina ta gare shi ba ko labari yazo ba asalin abin da anka gina shi akan sa ba to wannan yana da muhimmanci dalibin ilimi ya san shi akwai lokacin da za a zo da jumla khabariyya labari ake bayarwa amma ba labarin ake so ba insha'i ake nufi da shi ma'ana kamar umurni ne shi ba da umurni in ce maka izhabta fi baka cewa ƙarya ne tafi ko ku ƙarya ne zauna a'a sai dai in aikin za kai kai in zan ba za kai baka bari to kenan in baka umurni jumla ce insha'iyya amma in baka labari to ai kana iya cewa gaskiya ne ko ƙarya to amma wani lokacin sai a zo da jumla ta bada labari amma umurni ne aka bayar kuma cikin alqur'ani mai girma zan bada misali Allah subhanahu wa ta'ala ce wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra wallazina yutawaffawna minkum wadanda suka mutu daga cikin ku kaga ana bada labarin ne wadanda suka mutu daga cikin ku wa yadharuna azwajan suka bar mata yatarabbasna bi anfusihinna matan nan suna zama da kawunan su arba'ata ashhurin wa ashra wata hudu da kwana goma duk da yake akwai aya wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim ko wasiyatan aw taqra'a wasiyatan dhammataini wasiyatan li azwajihim ko wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj wannan aya akwai mas'aloli da dama karkashin ta ta ce matan da mazajin abin ga matan su suka mutu za su yi wata hudu da kwana goma waccan kuma ta ce ta karshe da muka karanta ta ce shekara daya wadansu daga cikin malamai suka tafi cewa to wata hudu da kwana goma shine wajibi shekara daya an bar shi in ta ga dama ta kara tai zamanta wasu malamai suka ce an shafe hukuncin kina an yi annasu suka ce to wannan aya ta huta hudu kwana goma ita ta shafe ta shekara daya duk da yake a cikin alqur'ani sai an karanta ya kamata a ce wanda aka shafe ita ya kamata a fara karantawa sannan a karanta wanda ta shafe amma a cikin alqur'ani ba haka suka zo jere ba domin alqur'ani sabkashi daban yadda aka rubuta shi kuma daban sai zamanto sai aka fara kawo wanda ta shafe sannan aka kawo wanda aka shafe wannan da su malamai sun ce ayoyi guda biyu da wannan wasu kuma sun ce waɗannan ayar kawai da wannan ayar ta idda ita kadai ce da wannan tabi'a amma waɗansu malamai suka ce a'a akwai aya wadda ta zo ya ayyuhan nabiyyu inna ahlana laka azwajaka a cikin suratu wato al-ahzab da aya da ta ce la yahillu laka an-nisa'u aya da ta halata ita ce ta zo farko wadda ta haramta ita ce ta zo ƙarshe waɗansu malamai suka ce a'a ta haramcin ita ce ta fara gabata sannan ta halacci ta zo waɗansu malamai suka ce a'a ta halaccin ta zo sannan ta haramci ta zo kenan sai zamanto in mun dauki cewa ta halaccin ita ce ta zo ƙarshe sai zamanto su biyu ne kenan ayoyin da aka samu an gabatar da su wajen karatu amma hukuncin su shine ya shafe kamar yadda malamai suka yi bayani wallahu ta'ala alam to wadanda anka ce wallazina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasuna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra wannan malamai suna kiransa na an ce duk macen da mijinta ya mutu za ta yi huta hudu da kwana goma malamai suka ce to irin wannan za a yi kallon idda a matsayin maudu'i idda ta mata idan mace mijinta ya mutu za ta yi huta hudu da kwana goma amma banda mai ciki domin Allah ya ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an yudana hamlahunna mata wadanda suke suna da ciki wato idda su da sun haihu ta kari shi yasa malaman fiqh suke bada wani lughuz abinda ake cewa lughuz wato kacici kacici ko kuma matsala mai rikitarwa shine mace da za ta yi gado a yau an gane ko sannan kuma ta kare idda a yau kuma a daura mata aure a yau to kaga abu ne wanda hankali ba zai yarda da shi ba to kuma sai kuma malamai su ce akwai shi matar da tana da ciki wanda yake ya kai wata 9 mijinta ya mutu bayan mijinta ya mutu shikenan sai ta yi masa wanka tana kare masa wanka sai ta haihu kaga ta fita daga cikin idda idan akwai mai so za a daura mata aure sai dai kunciya ce ta aure sai ya bari jini ya yanki wallahu ta'ala alam to iddan mace wadda take kuma ita ko tana idan aka sake ta idan saki ne to nan kuma sai ya zamanto wani hukunci yawa idan saki ne idan mace ba ta ganin jini wadda yake ta tsufa ko karaman mace ce wadda bata kai inda za ta yi haila ba wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum idan tabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhur wallahi lam yahidun matan da suka inda za su haila ba da wannan dai malamai suka ce mace ko bata kai inda za ta haila ba za a daura mata aure da nasila al-qur'ani sannan kuma waɗanda sun kai inda sun wuce ganin jinin haila wata uku ne suke yi shikenan sun kare idda idan an sake su idan kuma mai ciki ce aka sake ta in ta haihu shikenan ta kare idda shine zance wanda ke mafi inganci yawa to ya kamata mu fahimci nau'uka na idda da kuma yadda iddodi suke shiga cikin juna misali mace ce mijinta ya sake ta amma bata kare idda ba saki na ɗai ko na biyu tana tsaka idda tana matsayin matarsa to sai ta kare idda take fita matarsa sai kuma Allah ya masa rasuwa to sai ta yi ta'taddu bi aqsal ajrayn sai ta dauki mafi nisa idda saki da idda mutuwa to ta mutuwa ta fi nisa to ita za a yi ki da ita haka malamai suka yi zance wallahu ta'ala a'lam to a takaice dai nan labari ake basuwa amma malamai suka ce umurni ne Allah ya ba mata domin wallazina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna ai ma'ana shi li yatarabbasna bi anfusihinna Allah ne ya basu umurni amma fi sighatil khabar shi ma labarin yana iya zuwa da wata ma'ana domin an kace an bada labari kina a baka labari abinda baka sani ba amma wani lokaci a ba labarin ake nufi ba khurujul khabar am muqtadahu adh-dhahir zakariya yace rabbi inni wa hana al-azmu minni wato ya Allah kasusuwana sun yi rauni to ai ba labari yake ba Allah ba dan Allah ya fi sanin hali amma ya kawo wannan labari ne don neman tausayin Ubangiji don kuma Allah ya karba mishi to kaga ashe jumla tana iya daukan ma'ana daban-daban akwai jumla wadda ake kira jumla ta'liliya wadda take nuna dalilin da yasa akai abu innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatama Allahu ala qulubihim wadda su malamai suka ce jumla ce ta'liliya tana nuna dalilin da yasa wa'azin baya amfane su domin Allah ya riga ya tushe zukatansu ina fata ana fahimta ta kuma ya tushe ne saboda ya san waɗannan mutane babu alkhairi tare da su dan Allah ya ce walau alima Allahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridu to ɗan uwa musulmi ina ganin wannan bayani ne kawo a karkashin kowace jumla ka san ma'anarta jumla insha'iyya kana iya bincike kanta kaga akwai jumla ta istifhamiyya da tamanni da sauransu da kuma akwai jumla khabariyya ka san ita ko ma'anarta da nau'ukanta da kowace jumla kafin ma ka fassara kuma ka san ma'anarta domin tunkaran masaloli na ilimi shin kuma zahirin ta ake nufi ko wannan jumla ce khabariyya bi ma'anar insha ko ko insha'iyya ce bi ma'anar khabar misali yaya ne menene ake nufi da shi abubuwa ne waɗanda dole suna buƙatar mu yi taka tsantsan akan su wajen bincike na ilimi wannan shi ne abin da zan iya cewa akan bincike kan kalima da kuma bincike kan wato jumla insha Allahu ta'ala sai mu zo zuwa gaba mu yi bayani kan nau'uka na nassoshi da yadda ake fahimtar nassi da kuma ma'anarsa insha Allah ta'ala abinda muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh